A daidai lokacin da jam'iyyar APC ne mulki ke ci gaba da neman wanda za a tsayar a matsayin mataimakin dan takarar su, mabiya addinai manya guda biyu, musulmi da kristoci, na kira da babbar murya da ayi taka tsantsan wajen nemo wa Bola Ahmed Tinubu mataimaki. A lokacin da yake bayyana damuwarsa ga manema labarai, Bishop Edward William Chanomi na majami'ar Prince Chapel International Church dake Abuja ya yi tsokaci cewa
kin duba tarihin Nigeria ba yau bane kin duba either Christian president vice Muslim. So haka yake tun daga fari. To yanzu ya raga canza. So yankuru din da suka kawo ba zai mana kyau ba, zai kawo mana damuwa. Ikin duba crisis da muke samu a cikin nan Nigeria yanzu, religious crisis ne mainly da tribalism da ratin saka. Yanzu an kara wannan kuma zai kara kawo dabi cewa na country din gaba daya na Nigeria gaba daya. So ba zai kyau ba. Ai bar shi yanda yake yi da. Ikin duba Basanjo Christian ne, deputy Muslim Atiku kuma kawa. Sannan kuma Yaradua ya doka ko? Ya zama shugaban kafa ko? Shi Muslim ne, deputy din shi Christian ne, Goodluck Jonathan. Sannan Jonathan kuma laga bashi zarafi ya shiga, ya zama shugaban kafa shi Jonathan, deputy kuma ya doki Namadi Sambo. Haka abu yake, to yanzu Buhari ya shiga, ya doki Osibanjo, Osibanjo Christian ne, kuma pastor ne. Kuma kawa, yanzu abu ya daidai ta haka, amma an gane wani cancan zabi kuma zai kawo damuwa.
Tsohon mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara a harkokin addini da aikin hajji, Halliru Abdullahi Maraya, yana ganin tsayar da 'yan takara mabiya addini ɗaya ya saba wa koyarwar addinin Musulunci.
To bambancin ko da ya kamata a kula da shi wanda yake yawan kawo tashin-tashin shine na addini. Saboda haka yadda suka lura da bambancin shi ya dan arewa ya dauko mataimakin shi dan kudu ya dauko mataimakin shi dan arewa, to haka nan ya lura da bambancin addini. In shi musulmi ne ya dauko mataimakin sa wanda ba musulmi ba, in shi ba musulmi bane ya dauko mataimakin sa musulmi. Wannan shi ne zai ciyar da Najeriya gaba a wajen hadin kai har mu samu ci gaba.
Me yasa kace haka, ganin cewa ai an taba yi a wannan kasa kuma akai zaben nan lami lafiya?
To ai da aka yi ma saboda shi Ubangiji yana cewa inna la yuzlimu misqala zarra, Allah baya yin zalunci ko dai da kwaya zarra. Ko lokacin da aka yi musulmi mataimakin shi kuma musulmi, zaki ga Allah ya dubi wannan abin cewa an zalunci wasu domin wasu ba su so ba, da haka ma gwamnatin ba ta kafu ba.
Shi ma tsohon shugaban matasan kristoci kuma sakataren kungiyar Arewa Transformational Leaders Pastor Simon Doli ya ce akwai abin dubawa a irin wannan mataki da jam'iyyu ke kokarin yi a gabanin zaben shekara 2023.
In kun lura yanzu nan gwamnoni krista guda 20 ne krista a Najeriya, gwamnoni krista guda 20 ne, musulmi 16 ne. Sai a ce muzulun zai yi kuma kisa ce zabe yanzu gwamnoni ake amfani da su, su ne da resources a hannun su, su ne da security, su ne masu komai. Sai a ce zai siyasa a ce wai musulmi zai yi, kuma kamar shi Uzo Kalu wanda yana fada ya ce wai matan Tinubu ita pastor ce menene, a constitution na Najeriya ba wani role da aka ba first lady. Duk wanda yake cewa Tinubu ya muslim baya son shi da aziki.
Kungiyoyin addinan biyu sun ce kalubalantar wannan mataki na tsayar da 'yan takara daga addini iri daya ya nuna suna kishin ci gaban kasar da al'ummar ta ne baki daya, domin yin haka ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.